mai zaki na zan wakwalele mai so na zan godewa kalle kwalele sai ne kwalele ado daya
in ta canza akwai hayaniya
muhimu su je ka tambaya kada ka fada rudaniya
kuma ka huka dubiya
sai da sanda yake tafiya
in kwa yaki ya maza ya
kuma ya fada zinin kaya
ka ji shirin
Shara, when soon as soda, I'm full of rubble, let us say.